الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأننا في درس لدينا 51 حديث قلوب المرام من أدلة الأحكام muna cikin kitabul janayiz kuma za mu ci gaba daga kan hadisi na 568 insha Allah wannan darasi yana ɗauke da bayani a kan littafin Allah madaukaki ya kyauta ƙarshenmu wa an Aisha radiyallahu anha an karɓo hadisi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda قالت عائشة تجي كفين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يومن ذو الله لكفني في ثلاثة أكواب أتيك انتفاتي أكو كلمة تأثوب ده كلمة اللباس معنى سبداء العرفت الثوب ده كما اللباس idan aka ce asabu ana nufin tufafi haka nan ma al-libas kalma tana iya daukan ma'anar riga wando mayafi duka al-libas haka nan ma aswabun Aisha tace an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tufafi uku bibin farai sahuliyatin na kauyen sahul منصوبة إلى فهول قرية باليمن ثم لفيها أولا تنظامني أخيوان قرية أكثر يمن لا أجيئن ونن تفاتي أنا أجي ساك ونن تفاتي أنا كرنسا فهول دون هكا تفاتي دي تودك ونن قرية أكراش فهولية عائشة تتي أنيو عن النبي صلى الله عليه وسلم بكفنين لتفاتي أكو فرعري ساكر فهول من كرسو tace na auduka laisa fiha qamisun wala imamatu tunda tace an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da tufafi uku kalmar tufa tana daukan ma'anar kowane irin nau'in sutura kalmar tufa tana daukan ma'anar riga wando mayafi saboda haka sai ta kebe abinda take nake tace laisa fiha qamisun wala imamatu babu riga a cikin likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu rawani muttafaqun alaihi hadithun al-imam al-bukhari ya ruwaito shi da wannan lafazi da yazo cikin bulughul maram yana kitabul janayiz babu siyabil bibil kafni hadithi na 2264 wato yanda lafazin yazo صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب منظر الله أمس لكفني أشكنت في أكو يمانية نكثر يمن بيبن فراري صفولية نكوير صفول من كرسك ساكا أو دقا ليس فيهن قميص ولا إمامة babu riga a cikin su kuma babu rawani babu riga a cikin wadannan tufafi din kuma babu rawani kaga kenan abin da ya saura shine mayafi wato tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafanin da aka yi masa mayafi ne guda hadisin yana sunan abi dawud kitabul janayiz babun fil kafri akwai riwayar da ta zo cikin sunan kubra na al-imam al-bayhaqi a wancan riwaya Aisha ta ce jududin waɗannan tufafi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi kafani da su sabbi ne akwai riwaya ta al-imamu tirmizi yana kitabul janayiz ar-rasulillah babu ma ja'a fi kafanin nabiyyi al-imamu tirmizi ya ce kadu ruwaya fi kafanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam riwayatun mukhtalifa bayan ya kawo hadisin Aisha ya ce an ruwaito hadisai da yawa waɗanda suka yi bayani game da likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inji al-imamu tirmidhi sai ya ce wa hadithu aisha asahhul ahadithi hadithin aisha wato shine hadithi mafi inganci allati ruwiyat fi kafnin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ruwaito game da siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi masalan hadithi kuma kowa ya san shi yana ma da littafi na hadisi sunan tirmidhi bayan ya kawo hadisin nan galibi al-imamu tirmidhi idan ya ruwaito hadisi yakan yi sharhi a ƙarƙashin wannan hadisi yakan yi bayani kuma bayaninsa yana da muhimmanci domin idan mutum yana son ya san matsayin hadisi to gaskiya idan bai mallaki sunan tirmidhi ba da sauran shi saboda al-imamu tirmidhi yana cikin masana hadisi na zamanin farko waɗanda suka ruwaito hadisai kuma suka tacewa na zamanin farko sun fi mu sanin hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al-imamu tirmidhi akasari galibi cikin littafinsa idan ya kawo hadisi yakan yi ma wannan hadisin ta'liq yayi bayani a ƙarƙashinsa don haka ne ya sa da'iman za ka samu malamai idan dai suna magana a kan hadisi to suka yi ƙoƙari su kawo su nemi al-jami'ul imam tirmidhi al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin aisha sai ya yi ta'liqi ya ce an ruwaito hadisai da yawa waɗanda suke magana game da siffar likafani da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar shi waɗannan hadisai da aka ruwaito hadisin da ya fi inganci shine hadisin aisha Allah ya kara mata yarda kun ga ibnu hajar don haka sai ya dauko hadisin aisha ya saka saboda ya kawo maka hadisin da ya fi inganci game da likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi ya ce wal amalu ala hadithi aisha inda aksari ahli al-ilmi a tarihin sunna akasarin malamai suna aiki ne da hadisin aisha su waye malamai al-imamu tirmidhi ya ce min ashabin nabiyyi wa ghairihi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu don haka wato idan dai kana neman sanin likafani wanda ya fi inganci to shi ne bayanin da ya zo cikin wannan hadisin na aisha Allah ya kara mata yarda al-imamu tirmidhi ya ce akasari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in suna aiki ne da wannan hadisi al-imamu ahmad shi ma haka ya faɗa al-imamu ahmad bin hanbal رحمه الله يأتي أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة ما في إنجنش حديثي ودن دسك بياني لمدى سفر لكفن النبي صلى الله عليه وسلم شين حديث عائشة الإمام أحمد يأتي لأنها أعلم من غيرها سبود عائشة تاتكو واسني دون دائفة ما ترمى من الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ينشكين كشاف القناع مجلد نبي شافي نا قليل الشدة idan kana so ka san hadisi da aka ruwaito waɗanda suke bayani siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi littafin al-imam shaukani nailul awqar a mujallal na shafi na 47 ya kawo kusan duka riwayoyi da aka kawo game da siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu amfanin karanta waɗannan hadisan tunda mun riga mun samu hadisin da yafi inganci waɗancan ko da ma ka san su hadisai ne waɗanda ba su inganta ba akwai hadisin al-hafiz abdurrazzaq a cikin al-musannaf kitabul jana'iz babul kafani hadisin da ya rawaito daga hisham bin urwa zai bayani cewa lufa fi burdi hibara annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama wanke shi a bayan rufuwan shi sallallahu alaihi wa sallam sai aka lullube shi a cikin wata takar gwado burdi hibara yana da launuka akwai wani mayafi da aka lullube annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama wanke shi a jufifa fihi aka tsantsame jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan mayafin thumma nuzi'a anhu sannan sai aka cire shi wato wannan yana nuna maka bayan an wanke annabi sallallahu alaihi wasallam an samu kamar tawo da aka tsantsame jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a saka mar likafan wannan yana karantar da mu yanda ya kamata wato a wanke gawa bayan an gama wanke gawa akwai bukatar a samu wato tawul a tsantsame ruwan jikinsa kafin a samu likafan me ya dalilin kawo hadisin nan wannan hadisin da ya zo cikin bulughul maram ibnu hajar a littafinsa fathul bari tunda wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari ibnu hajar yana sharhin hadisin a cikin fathul bari yana mujallal na uku shafi na 135 yace wa taqrirul istidlal bihi wato hikimar kafa hujja da hadisin Aisha Allah ya kara maka yarda annallaha lam yakun liyakhtara li nabiyhi illa al afdala idan ana magana likafani da yafi daraja to ai shine likafani da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowa ya so annabi a bayan Allah kowa ya so annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan soyayyar da Allah yake masa to Allah ba zai zaba ma annabi wani likafani ba illa wanda yake daraja shine hikimar kawo hadisin nan idan ma akwai wani nau'in likafani babu shakka wannan likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake daraja saboda da a ce ba shine yake daraja ba Allah ba zai yarda a sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba bare ma wato akwai labari game da yanda aka yi wa annabi likafani din sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yazo cikin sunan ibnu majah yana kitabul janaiz babu ma ja'a fi kafanin nabi yana sunanun nasa'i kitabul janaiz babi na kafanin nabi yana tabaqatul kubra da ibnu sa'd a mujallal na farko shafi na 218 da dalailun nubuwa al imam al baihaqi mujallal na farko shafi na 249 haka nan siyaru a'lamin nubala na al-imam zahabi al-imam sha'abi yana cewa kufina rasulullahi fi salatati aswadin sahuliya burudin yamaniya kilab yana siffanta likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin aisha wato mayafi ne guda uku wannan mayafin sakar garin sahul burudin yamaniya wato saka ne na irin gwado don haka ya sa ya ce gilabin fakan yana da kauri sannan sai ya kawo ainihin kamar yadda Aisha ta faɗa wato tufafi ne mayafi ne guda uku wannan shi yake nuna maka kuskure da mutane suke domin akasari likafanin da ake za ka samu kyalle ne wanda ba shi da kauri shi ku ainihin wato suturar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kauri wanda hadisan da suka yi magana a kai suna tabbatar da cewa wannan mayafin da aka sawa manzo sallallahu alaihi wasallam wato likafaninsa guda uku din nan suna da kauri don haka kamata ya yi a ce likafanin da muke wa mamatanmu yana da kauri ya za a yi ka samu likafani mai kauri. Abin mamaki shi ne lokacin da ka tafi aikin hajji za ka ga kayan da ake sawa na ihram za ka ga yana da kauri. Irin wannan kaya na ihram shi ne wanda ya dace a ce ana likafani da shi, saboda shi yana da kauri, saƙan auduga ne, kuma yana da faɗi, sandan fari ne. Shi ya fi dacewa da ainihin siffar likafanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan da za ka samu wato kaya na ihram ka sai kamar guda biyar, saboda ana buƙatar ya zama yana da faɗi, ko da ma uku ne kana ma iya barin sa a matsayin wasiya tunda bai saba ma sunnar manzon Allah. Kana iya samowa ka aje, ko ka yi aikin hajji ka aje shi ka bar wasiya, ko ka tara su saboda idan an yi rasuwa gidanka ya zama da shi za a yi likafa. Amma alawayyo da ake kawowa ba shi da kauri, babu shakka ba shi da kauri, ya saba ma ainihin siffan da ya zo na bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa likafa, dan yana da kauri ainihin mayafin da aka sawa manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin sayyidun Abi Wa'il wanda yake bayani game da sayyiduna Ali ibn Abi Talib a lokacin da ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ma kana inda Ali radiyallahu anhu miskun. Sayyiduna Ali lokacin da aka yi ya wanke gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai turare da yake tare da shi. Wannan turare na almis ya yi amfani da shi wajen wato zubawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya saura, sayyiduna Ali ya bar wasiya ya ce idan na rasu ni ma ina so a zuba a shafa min wannan turaren da aka samu ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ali ya bar wasiya yana cewa huwa fadlu hanuti rasulillah, shi ne ragowar turare da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato labarin da ya zo game da likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda zai gwada maka cewa Allah ne ya zaɓi irin likafanin da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul janaiz babun fi kafanin mayyit, hadisin 841. Nan ma Aisha ce ta bada labari, Allah ya ƙara mata yarda. Aisha ta ce udrija rasulullah fi hullatin yamaniya, da farko an samu wato saikin kaya guda biyu, wannan kayan shi ma na ƙasar Yaman ne, shi ma saƙar Yaman ne. Wannan kayan na Abdullahi bin Abi Bakar, yaron sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, aka karba aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam, an sama annabi sallallahu alaihi wasallam. Ji Aisha sun manubi a kan husanna, sai aka cire mai, sai aka sake cirewa, da aka cire wa kufi na fi salatati aswabin sahulin yamaniya, sai aka samu waɗannan mayafai guda uku saƙar Yaman na ƙauyen sahul, aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da su. Laisa fiha imamatun wala qamisun, babu rawani a ciki, babu riga a ciki. Wannan riwayar al-Imam Muslim kenan. Aisha ta yi bayani, wato ba wannan ne likafanin farko da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Da farko akwai saikin kaya guda biyu, wanda shi yasa wasu ke ganin kamar ai kayan da aka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cire mai ba, an ƙara da wannan saikin kayan guda biyu ne. Alhali shi ne Aisha take cewa la, ba haka ba ne. Da farko an sa masa wannan saitin kayan guda biyu, sai aka cire kayan Abdullahi bin Abi Bakar, yaron sayyidina Abu Bakar, wan Aisha, Allah ya ƙara musu yarda. Da aka cire sai aka kawo wannan mayafi guda uku, aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da su. Fa rafa'a Abdullahi al-hulla, saboda haka shi Abdullahi bin Abi Bakar sai ya ɗauki wannan saitin kayan nashi, sai ya ɗauki abinsa, sai ya ce to ai ban yi asara ba, tunda an sama annabi aka cire, to ni kuma wasiyata ukaffanu fiha in na rasu, ai min likafani da su. Kaga bai yi asara ba, saboda haka yana ganin ma ya cire ba, an sama annabi sallallahu alaihi wasallam kayansa aka cire, wato wannan saikin mayafi ba sai riga da wando bane, la, mayafi ne guda biyu, shi ake cewa al-hulla, domin dama akan daura guda a yafa guda kamar yadda mai ihram yake yi. Sai aka cire ma annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka sai Abdullahi bin Abi Bakar ya karba, ya ce idan ya rasu ya bar wasiya a masa likafani da su tun da wan Aisha ne ta san abin da ya auku to amma kuma sai yana ta tunani ya ce a'a lam yukaffan fiha rasulullah wannan kayan fa ba a yi wa manzon Allah likafani da su ba wa ukaffanu fiha ne kuma an yi likafani da su kaga dai inda ya kyale an masa likafani da su zai samu albarka na jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda babu shakka duk mutumin da aka yi masa likafani da rigar manzon Allah to ana fatan zai samu tsira wajen Allah subhanahu wa ta'ala ana fata dan babu tabbas amma dai akwai fatan haka to saboda haka yake farin ciki da cewar ya samu wannan sutura tashi ya bar wasiya idan ya rasu ai masa likafani da su to amma akwai mushkila guda mushkilar ita ce idan Allah bai zaɓi wannan ga manzon shi ba yaya shi yake zaɓa ma kansa shi sai ce gaskiya wannan kuskure ne fata sadaka jiha sai ba da sadakan su shi Abdullahi bin Abi Bakar nan ya daɗe da musulunta tun manzo yana Makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shi da sayyidina Abu Bakar lokacin da larabawa suke neman su kowane saƙo kafin su iso madina akwai kwanaki uku da suka yi a cikin kogo Abdullahi bin Abi Bakar nan shi yake kai musu labarin abin da ke aukuwa garin Makka ya kai musu abinci ya kai musu labarin abubuwan da ke aukuwa wato yaron sayyidina Abu Bakar as-Siddiq kuma cikin hikimar Allah bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida shi ma Allah ya karɓi ransa bayan rasuwar manzon Allah da wata shida Allah ya karɓi ransa a watan Shawwal shi manzo ya rasu a watan Rabi'ul Awwal shi ko ya rasu a watan Shawwal kaga wata shida tsakani in ka duba tarihul Islam na al-Imam az-Zahabi mujallal na farko shafi na 371 shekara ta 11 tunda shekarar ce dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu tsakanin su watanni shida ne akwai hadisin da ya zo cikin sahihu muslim har yanzu kitabul janaiz babun fi kafanil mayyit hadisin 941 Aisha har yanzu ta ba da labari Allah ya kara mata yarda tace kufina rasulullahi fi salatati atwabin bidin sahuliyya an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam likafani a cikin mayafi guda uku wato tufafi uku bibin farare sahuliyatin na ƙauyen sahul ta ƙasar yaman min kursuf sadar auduga laisa fiha qamisun wala imamatu babu riga a ciki kuma babu rawani sai ta ce ammal hulla in ma kun ji an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kafani da saitin kaya guda biyu fa innama shubbiha ala an-nasi fiha mutane ne suka samu rikici suka samu rikicewar fahimta game da yadda aka yi wa manzo da kafani ta ce labarin wannan al-hulla din wato sutura biyu din da ake magana an yi wa annabi da kafani da su annaha isturiyat lahu liyukaffan fiha an sayo ne saboda a masa likafani da shi wa turikat al-hulla daga baya sai aka bar wannan saikin kayan guda biyu din wa kufina fi salasati aswabin bidin fahuliya aka yi masa likafani da tufafi guda uku farare sakar fahul na ƙauyen fahul na ƙasar yaman fa akabaha abdullahi bin abi bakar saboda haka sai abdullahi bin abi bakar ya ɗauka fa qala sai ya ce la ahbisannaha hatta ukaffina fiha nafsi zan riƙe wannan sutura har dai idan na rasu ni ma a yi min likafani da su sun maƙala daga baya sai wannan ta abdullahi bin abi bakar ya ce law rabiya allahu azza wa jalla li nabiyyihi da dai allah ya yarda a yi min annabinsa likafani da waɗannan saikin kayan guda biyu la kaffanahu fiha da allah ya yi masa likafani da su tunda allah bai yarda a yi masa likafani da su don haka yasa aka canza saboda haka sai abdullahi bin abi bakar Aisha ta ce fa ba'aha sai ya sayar da wannan kayan wa tasaddaqa bi thamaniha kuma ya bada sadakan ainihin kudin ne sadakan kudin saboda ka kaga maganar Ibn Hajar ta tabbata me hikimar da ta sa ya kawo hadisin Aisha ya kawo ne saboda ya tabbatar mana wannan likafanin da aka yi wa annabi Allah ne ya zaba da kansa domin an gwada wani likafanin Allah da yake bai yarda da shi ba Allah bai yarda da wannan likafanin ba sai aka cire aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da kafani da tufafi guda uku. Al-Imam an-Nawawi a cikin wato sharhu sahih Muslim, har yanzu sharhin hadithin Aisha din da muke karantawa yana juzu na 164, yace fi hadha al-hadith wujubu takfin al-mayyit. Wannan hadithin na Aisha ya dada tabbatar mana cewa likafani ga mamaci wajibi ne, a yi wa mamaci likafani dole ne. Ya ce wa huwa ijma'ul muslimina, kuma duk musulmai fahimtarsu ta tabbata a kai, duk musulmai sun yarda likafani wajibi ne ga mamaci. Kala ta yace wa fihi, kaga kamar yadda wanke mamaci wajibi ne, haka nan likafani ga mamaci wajibi ne. Akwai wani kuskure da mutane ke yi, wai idan aka samu wata cuta ta fito sai a ce a'a ba za a yarda ku wanke gawa ba. A ka'idar musulunci laifi ne, dole sai an wanke gawar musulmi. Amma abinda malamai suka ce idan aka samu irin wannan annoba ana iya aje gawar sai a jika ta kurum, jika gawar da aka yi ai wanka ne. Don a ka'idar musulunci idan ko janaba ce ta same ka, in dai ka jika kanka gaba ɗaya ka yi wanka ba sai ka cucuɗa jikin naka ba. Don haka a jika gawar koda ba a taɓa ta ba, wannan dole ne, saboda wanke gawar musulmi wajibi ijma'an. Haka nan kuma likafani ma gawar musulmi wajibi. Al-Imam an-Nawawi yace wa fihi anna sunna fil kafani salafatu aswabin lirajuli. Sannan hadithin Aisha yana karantar da mu cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da likafani shine a samu wato tufafi guda uku in dai mutum namiji ne, wa huwa mazhabu jamahir, kuma akasarin malamai abinda suka rike kenan, kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa. Haka nan al-Imam an-Nawawi ya tabbatar yana cewa wato likafani ga namiji ya kasance tufafi guda uku, wannan shine abinda akasarin malamai suka ɗauka. Sannan abinda hadisi yake karantar da mu qawlu habibun Aisha tace farare, waɗannan tufafin guda uku farare ne. Saboda haka yace dalilun listihbabi takfini fil abyad, kaga an samu hujja da take nuna cewa mustahabi ne likafani ya zama farin launi. Yace to wa huwa mujma'un alayhi, shima aje ijma'i a kansa. Saboda haka duk bayanin da yake cikin hadisin Aisha bayani ne da malaman sunna gaba ɗaya sun yarda, bayani ne da malaman sunna gaba ɗaya sun yarda. Ya kamata likafani ya zama guda uku, ya kamata likafani wato ya zama mai farin launi, ya kamata likafani ya zamanto yana da kauri. Wannan duka babu wani malamin da ke ja a kai. Bare ma akwai hadisin da yake tafe wanda yake magana akan launin fari. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa qawlu halaita fiha qamisun wala imama, Aisha ta ce babu riga a cikin likafanin manzo kuma babu rawani. Babu riga babu rawani, ma'anahu lam yukaffan fi qamisin wala imamati, ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam likafani cikin riga ba, ba a yi masa rawani ba. Wa innama kufina fi thalathati aswabin, an masa likafani ne cikin tufafi guda uku kawai, ghairihima ghairihima, mayafi guda uku, babu riga ba rawani. Wa lam yakun ma'a thalathati shay'un akhar, banda uku din nan babu wani abu, banda uku din nan babu wani abu. Kaga mun samu bayani cikakke game da yanda likafani ya kamata ya kasance. To haka nan Imam Shafi'i ya fassara wa jamhurul ulama, Al-Imam an-Nawawi ya ce haka akasarin malamai suka fassara hadithin Aisha, Allah ya kara musu yarda, Allah ya kara musu yarda. Yace wa huwa sawabul ladhi yaktabihi zahirul hadith, kuma wannan shine ainihin gaskiya. To amma ga wasu malamai suna cewa ya kamata a samu riga da rawani, kamar misali al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa, su suna cewa ya kamata a samu riga da rawani. To zaka ce a yaya mazhabar malikiya zaka saba ma naskan hadisi karara? Ga hadisi muttafaqun alayhi daga Aisha a ce malikiya hanafiya sun saba mar la tawilin hadisin suka yi, ta'awwalul hadisa. Ma'anar hadisin shine Aisha ta ce an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da tufafi uku banda riga da rawani fa. Kaga sun yi tawili, wato a samu mayafi uku sannan akwai riga akwai rawani, ba wai tana cewa babu riga babu rawani ba, a'a tana cewa an samu mayafi uku banda riga da rawani. Kaga sun zama guda nawa? Guda biyar. Saboda ka tawilin hadisin da suka yi shi yasa aka samu sabani ta wajen adadin likafani, kuma wannan ba laifi bane saboda fahimta ce da ta samu malamai da dama waɗanda suke aiki da ita. Amma kamar yadda bayani ya gabata, Imam Tirmidhi, Imam Nawawi, Ibn Hajar da sauran malaman hadisi sun tabbatar da akasarin masana hadisi hatta daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka dauka shine likafani guda uku babu riga ba rawani. Ba wai ma'anar hadisin shine likafani guda uku sannan akwai riga akwai rawani ba, la. وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي نزع عنه إن تكفيني. والإمام النووي يجي كونغا حديث عائشة يا تبتر من دوانا أبو فودا بأفديش با دنزاك الشيء أي أنشي أموينك أن النبي صلى الله عليه وسلم لكاين جتنسا إنا كاين جتنزاك يتنبايا سأيكو بأقايا مطمع حديث عائشة يا تبتر ما أي أنشي لي tunda abinda ta fada babu riga ba rawani, kaga tana tabbatar mana an cire mar wannan kayan da ya rasu da aka wanke shi yana sanye da su. Wa hadha huwa thawabul ladhi la yutajahu ghayru li'annahu law baqiya ma'a rutubatihi la'afada al-akfar. Al-Imam an-Nawawi yace domin idan ka ce ba a cire wannan rigan ba, ba a cire kayan da ke jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka wanke shi ba, to ai leman da ke tare da wannan kayan zai bata likafani. Bare kuma ga hadisin da muka karanta a baya, an samu wani tawul an zanzame jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas yana sunan Abi Dawud yana cewa annan nabi ya kufina fi salasati aswadi, Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa likafani ne da tufafi uku kamar yadda Aisha ta faɗa. Amma shi Abdullah ibn Abbas sai ya ce al-hullatu saitin kayan nan guda biyu, sai ya ce wa kamisu hulladhi tufiya fihi, da kuma rigan da ya rasu yana sanye da shi. Kama wannan hadisin ko da ta gan shi hadisin da'ifun la yasihhu al-ihtijaj bihi, hadisi ne da bai inganta ba, ba a la'akari da shi, ba a aiki da shi. Don haka anan ya kamata likafani ya kasance tufafi guda uku, mayafi guda uku, farare babu riga ba rawani. Wannan likafani shi ya dacewa da musulmi, shi ne abin da akasarin malamai suka yarda da shi kamar yadda bayani ya gabata. Al-Imam an-Nawawi yace wa fihi dalilun ala istihbadi kafanil qutni, sannan hadisin Aisha kuma hakilau ya tabbatar mana idan za a yi likafani ya kamata a nemi saƙar auduga. Saƙar auduga don ta ce min kursuf, ta tabbatar da nau'in wato zaren da aka saka ainihin likafanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya kamata ko da za ka sai suturar da za a yi likafani ka tabbata sakar auduga ne, don ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin kitabul ummi na al-Imam Shafi'i mujallal na farko shafin 235 al-Muhalla na Ibn Hazmi mujallal na biyar shafin 117. Yaya aka lullube Annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mayafai guda uku? Ya aka yi aka lullube Annabi sallallahu alaihi wasallam? Akwai siffofi guda biyu. Siffa ta farko, al-Imam Shafi'i a littafin sa Kitabul Ummi na mujallal na farko shafin 304 yace wai idza kufina mayyitun fi salasati aswabin, idan za a yi mamaci likafani da mayafi uku, idan za a yi masa likafani da mayafi uku, ujmi rabbil udi, ya kamata a yi ma likafanin hayaki, ainihin turare mai ƙarshi, hatta yi ubaka bi hal mijmar, a yi masa hayaki na turare mai ƙarshi, wato a yi ma ainihin wannan likafanin turare da shi ya zamanto yana ƙarshi. Bayan an masa hayaki thumma yubsatu ahsanuha wa awsa'uha awwalaha, sai a dauko mayafin da ya fi faɗi daga cikin guda uku din nan wanda ya fi kyau, shi za a shimfiɗa da farko, a shimfiɗa shi. Wa yuzarru alaihi shay'un min al-hanun, sai a samo turare da aka kwaba, shi ne ake kira al-hanun. Asali turare da ake sawa mamaci shi ne al-hanun, kuma turare ne ba guda ɗaya ba, turare na ruwa ana samu turare daban-daban a kwaba shine sai a kira shi a hannu turare da yawa a kwaba shi wuri guda sai a kira shi a hannu to idan aka kawo wannan turaren sai a yayyafa yubarru alaihi shay'un min al-hannu a yayyafa ma wannan mayafin thumma busita alaihi alladhi yalihi fi sa'a sai a dubi kuma mayafi cikin uku din nan wanne ne na biyu wanda ya kai ya kusa ya kai wancan fadi wanda kaga kamar zamanin su tayiwu ba su iya yanka shi daidai ko ku tayiwu kai din baka samu mayafi da ya zama fadin su daya ba akwai wanda ya fi fadi to abinda ake so shine ka fara shimfida wanda ya fi fadin a yayyafa mar ainihin turare turaren da aka kwaba shine alhanu in ma babu shi a fesa mai turare kowace iri to sai a kawo na biyu sai a shimfida thumma surra alaihi min hanu shi ma a yayyafa masa turaren ثم بصيب عليه الذي يلي ساعها ونأكو ثم ضر عليه شيء من حنور أيها فامي ترادا ثم وضع الميت عليه سنة سأدقو ممتي سأدورا أكي أدورا أتكيا إذا أدورا شاء أتكيا مستلقيا ينار جنجيني أدورا ممتي أكي ينار جنجيني وهنطا كما وصفت لك الشيما سأيها فامي ترادا يتي ووضع عليه القطن a saka mai auduga kuma yusni alaihi sanifatul sawdul ladhi yalihi ala shiqqihi al-ayman bayan an sa mai auduga wato a kafofin jikinsa kamar yadda zai zo cikin bayanin Ibn Qudama a littafin Al-Mughni idan an shimfidar da shi wannan mamaci akan wannan mayafan guda uku to sai a dauko tsagun dama gefensa na dama za a fara dagowa a dago ainihin gefensa na dama sai a wato daga shi sai a cusa mayafin ta gefensa na hagu na sama kenan idan an cucusa har zuwa kasa sannan sai a dauko gefen hagu sai a dawo da shi gefen dama sai a daga mamacin sai a cucusa shi sai a dauko gefen dama a koma ta gefen hagu a cucusa wancan ma a sake dagowa har a yi gaba daya wato shi ne ake kira al-idraj wannan shine ake kira al-idraj al-lulube mamaci gaba daya wannan sifa guda ce yace wa hunni ta kama wasattu zakar kuma yasni alaihi sanifatu al-sawd alladhi yalihi ala shikhi al-ayman thumma yasni alaihi sanifatu al-ukhra ala shikhi al-aysar wa yutraku fadlun min al-thiyab inda ra'sihi akthar inda rijlihi ko da za a kwantar da mamaci al-imam shafi yace ya kamata ya zama ragowar wato ainihin mayafin da ke saman shi ya bi yawa a kan na ƙasan shi wato a matsa da gawan ya zama ya fi kusa ainihin ta ƙasa ne makwanta sama a fi samun ragowar likafani ta kansa saboda za a nado wato a nado wannan likafanin da ya ragu a dora a kan fuskan shi kafin nan sai a daure shi domin idan ba shi da yawa ka san kan mutum ya fi girma a kan tawaye shi saboda haka yasa aka fi son ya zama ta saman shi akwai ragowar likafanin da yawa ta inda za a iya lankwaso likafanin a dora a kan fuskar shi yace thumma yuqaf fadlu thiyab min inda ar-ra's wa ar-rijlay an da ragowar likafanin da ke ta saman kan shi a dora ta ainihin fuskar sa ta kafan sa ma a dago a dora fa in khushiya an tanhalla ukidat thiyab in ya zama ana tsoron zai warware to sai a kawo igiya sai a nannade shi idan aka nannade shi fa idza bi afillah di lokacin da aka kwantar da shi a cikin kabari kullat ukdatu kulluha za a warware dukkan wani daurin da aka yi masa a warware gaba ɗaya kowanne dauri da aka yi mai inda haji ma a cire shi amma dai ba za a kunce kansa a bude ba bayan da za a sake budewa a cikin shi wannan bayanin al-imam shafi'i kenan cikin kitabul umm amma bayanin Ibn Qudama bayanin da ya yi a cikin Al-Mughni yana mujallad 270 yace al-mustahabbu an yu'taba ahsanul lafa'if wa awsa'uha kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa wato za a dauko mayafin da yafi kyau kuma yafi fadi shi za a fara shimfidawa fa yubsatu awwalan li yakuna zahiru lin-nasi ahsanaha ana son ya zama mafi kyau shine a ƙasa saboda idan an gama naɗe mamaci ɗin mutane za su hangi na ƙarshen ne to idan shi ne mafi kyau kaga kenan mutane za su riƙa hangen ainihin wato likafaninsa mafi kyau idan ya zama mara kyau ne to ya zama an sa mafi kyau a ciki mutane ba su gani yaj'alu zahira afkhara thiyabihi, saboda shi dan adam dama ya fi fito da kaya mai tsafta a waje, dan adam haka yake. Sau da yawa za ka ga mutum ko da kazali ne yana kokarin ya zama kazantar ya ɓoye ta, idan ba singiletin shi baya da kyau ba ka sani sai ya cire riga, amma dai rigar yana kokarin ta zama tana da kyau don ta ɓoye ainihin mai dauka. Ibn Qudama ya ce to haka, idan mamaci ne ma a yi kokari a ga cewa mafi kyan shi aka fito da shi a waje, ya ja'alu alaiha hannu, idan aka shimfiɗa sai a yayyafa turare, thumma yubsatu thaniya allati taliha fil husni wa sa'ati alaiha, a kawo na biyu a shimfiɗa, wa yaj'alu fawqaha hanutan wa kafura. Ibn Qudama ya ce a yayyafa turare sai ya yi ƙari. Ibn Qudama ya ce a kawo ruwan kafur a yayyafa a kai bayan turaren. Daga shi al-Imamu Shafi'i ya ce turare kawai za a yayyafa, a kawo mayafi na biyu a shimfiɗa a yayyafa turare, a kawo na uku a shimfiɗa a yayyafa turare. Kama yabsutu fawqahuma thalitha, a kawo na uku a dora, wa yaj'alu fawqaha hanutan wa kafura. Ka bayanin Ibn Qudama, kowane mayafi aka shimfiɗa ya kamata a yayyafa masa turare da kuma kafur. Kafur ba garin kafur ba, ruwan kafur, ruwan da aka narka na kafur a yayyafa a kai. Kala yace thumma yuhmalul mayyit, sannan sai a ɗauko mamaci masturan bi thawbin, yana mai suturta an rufe shi da mayafi ba tsirara ba, za a ɗauko shi fayuba'u fiha mustalqiyan, a zora shi akan waɗannan mayafai guda uku din yana rigingine. Li'annahu amkanu li idrajihi fiha, saboda idan yana rigingine shine yake da sauƙin ya zama an rufe shi da wannan likafan. Wa yaj'alu ma inda ra'sihi akthara mimma inda rijlaihi, kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa. Ibn Qudama yace ya zama an bar ragowan wato likafanin ta gefen kansa ya zama yana da yawa. Wa yaj'alu min at-tibi ala wajhihi, to kafin a lulluga mamacin za a kawo turare a shafa mar wato a fuskansa. Wa yaj'alu baqiyatul hanut wal kafur fi qutunin asamu awdiga, ragowar turare da ragowar ruwan kafur din ya zama za a yayyafa ma audugan. Wa yaj'alu minhu baina aliyatihi bi rifqin, zai zama an bude tsakanin cinyoyinsa sai a tura auduga mai yawa, a tura auduga mai yawa ta al'aura su kenan. Wa yukthiru zalika, a yawaita audugan ta al'auransa. Li yarudda shay'an in kharaja minhu hina tahriki, saboda wannan auduga shi zai tsotse ko da wata najasa za ta fito daga jikinsa a lokacin da ake motsa shi ta wajen naɗe shi a likafani, ko kuma ta wajen ɗaukansa a lokacin da za a kai shi kabari, wato girgiza shi da ake, idan akwai najasa tana iya fita. Saboda shi ɗan adam lokacin da ya riga ya rasu ba shi da control ga tashin jikinsa, ba shi da control ga tashin jikinsa, kana da rai shi yasa ka ga najasa ba ta fita jikinka. Amma idan mutum ya riga ya rasu ba abin mamaki ba ne ka samu najasa na fita jikinsa, kuma wannan baya nuna cewa mutum ya yi mummunan ƙarshe. La, don an tarar da najasa ba haramun ba ne, ba abin kunya ba ne. Mamaci ba shi da rai, tunda ba shi da rai bai iya tsare, bai iya wato sarrafa ainihin gaɓuɓɓan jikinsa, don haka yasa najasa tana iya fita, wannan ba abin mamaki ba ne. Don haka yasa kafin a lullube shin, Ibn Qudama ya ce ya kamata a samu auduga mai yawa, audugan a yayyafa mar turaren da ya rabu da kafur, sannan a yi ta sawa tsakanin cinyoyinsa, wato ta al'auransa kenan. Wa yashuddu fawqahu khirqa mashquqatan tarfika tubba, sai a yi mai kunzugu, a yi masa kunzugu, shine a kawo wani kyalle wanda za a daura mai saboda ya rike wannan audugan, kar audugan ya kubuce. Wa huwa sarawil bila akmami, ya zama kamar wando ne amma dai ba wandon da yake zama yana da ainihin kafafu ba. Daura masa aka, idan haka yasa aka kira shi kunzugu, a daura mai wanda zai zama ya rike ainihin al'auran nasa gaba daya. Wa yaj'alu al-baqiya ala manaqibi wajhihi, sauran audugan fa sai a kawo shi a sassa ainihin kafofin jikin fuskarsa, bakinsa a sa mai wannan auduga ya zama dama an yayyafa kafur da kuma wato wannan turare din. Wa man khiraihi, da ramukan hancinsa, wa ainaihi, da idanunsa, li Allah ya hadusa min hunna hadithan, dan kar wani abu ya faru sai inda najasa za ta iya fitowa ta nan. Wa kadhalika fil jirahi nafida, idan ya zama yana da rauni kamar mutumin da ya accident ya rasu jini na fita, to wajen raunin shi ma haka za a yi mai, a sa auduga a zuba mai turarin da wannan kafur din ya zama an daura gure ya zama to yana da tsafta har a kai shi ga wato kabarinsa ba tare da an ga wata alamar da jasa ko jini ya fito jikin shi ba rashin kulawa da haka shi ke sa kaga wasu gawayyaki an kai su makabarta amma da jasa na fita ko jini na zuba amma da za a bi ka'idar da malamai suka karanta insha Allah ba a gane komai jikin mamaci sun ba ya su ne tsarafan lifafa to sai zama siffar yadda za a rufe shi ta bambanta da yadda al-Imam Shafi'i shi ya fara shi Ibn Qudama ya ce za a ɗauko saman mamacin ba gefensa na dama ba saman mamacin za a ɗauko sai a dawo da shi ƙasa sai a dawo da shi ta gefen damansa a cusa ta wajen ƙafansa a ɗauko sai a dawo da shi ta gefen hannunsa a tattara gaba ɗaya a cusa ya zama kamar ana ainihin rufe jikinsa ne gaba ɗaya na biyun ma a ɗauko a yi haka na ukun ya ɗauko a yi haka al-Imam Shafi'i shi yana cewa dama ne za a ɗauko a dawo da shi hagu wanda wannan shi ne akasarin malaman sunna suke aiki da shi amma Ibn Qudama ya ce a yi haka saboda gudun kada kafin a kai mamacin yana iya sukutowa ko wani jikinsa yana iya fita don haka idan aka ɗauko saman shi aka cusa ta gefen damansa ta wajen ƙafansa kuma aka tallafo mayafin sama kenan aka cusa ta gefen hagu a dawo ta sama a cusa ta gefen dama a dawo ta ƙasa a cusa ta gefen hagu har dai a kai ga likafani na ƙarshe ya ce wa inna ma ustuhibba zalika abinda yasa ake son haka li Allah yasquta anhu at-taraf al-ayman saboda kada gefen dama ya fadi gare shi idza wudi'a ala yaminihi fil qabr idan lokacin da ake kwantar da shi a kabari ya yi bayani a kai wanda kusan duk malaman sunna sun yarda da wannan siffa da ya kamata a ce ana wato lullube mamaci da shi in ka duba al-majmu' na al-imam an-nawawi mujallad biyar shafi na 157 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث ندب وعن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala lamma tuwfi Abdullahi bin Ubayy lokacin da Abdullahi bin Ubayy ya rasu jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai danka yaron nashi shi ma sunansa Abdullah baban shi Abdullah shi ma yaron Abdullah ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce a'tini qamisaka ka bani rigarka ku kafinhu fihi in yi wa babana likafani ciki fa a'tahu iyyahu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi riga muttafaqun alaihi hadithin yana sahihul bukhari kitabul janaiz babul kafani fil qamis حديث نزهو دل عليكو دل ستن ترى صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث نزهو دل عليكو حديث يندهو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن أبي لما توفي لوكة عبد الله بن أبي يا رسول عبد الله بن أبي لن جاوراني نمنافقي أزامن النبي صلى الله عليه وسلم ربما منافقين أزامن من زعم الله الله كترم دقوان نصفا lokacin da ya rasu jaa ibnuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dansa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada yace ya rasulullah a'tini qamisaka ukaffinhu fi kabani rigarka in yi wa babana likafani da shi dansa yana da basira yana daga cikin sahabbai wadanda suka samu yardan manzo sallallahu alaihi wasallam sahabi ne mai kima ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana da hikima ya san baban shi ga irin rayuwar da ya yi amma dan yana da imani saboda haka sai ya zo ga annabi ya ce ya rasulullah ka bani rigarka in yi wa babana likafani kaga dabara ce saboda babansa ya samu ceto a dalilin rigar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hikima ba iyakar abin da ya faɗa masa ba ke nan ya daɗe hadisi ya ce wa salli alaihi kuma ka yi wa babana sallah wastaghfir lahu kuma ka nema mar gafara abin da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani rigarka masali kafani ka yi wa babana sallah kuma ka nema mar gafara fa'a'atahu an-nabiyyu qamisahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma yaron shine abdullahi bin ubay ya ba shi rigarsa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azinni usalli alaihi ka sanar da ni in zo in mar sallah idan kun gama kimta shi fa'azanahu saboda haka bayan an gama kimta abdullahi bin ubay sai aka yazo ya sanar da annabi din sallallahu alaihi wasallam falamma arada an yusalli alaihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai yi sallah ga abdullahi bin ubay jazabahu umar sai sayyidina umar ya fisgo mun sayyidina umar ya fisgo annabi sallallahu alaihi wasallam فقال سيدنا عمر يقول أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين سيدنا عمر يقول أشي الله بهناك كي صلى على المنافقين سيدنا عمر يفزق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أشي الله بهناك كي صلى على المنافقين فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أنا بين خيارتين نئنا تكان زابي غدابيوني manzon Allah ya ba masa sayyidina Umar amsa domin abinda Allah ya faɗa a suratu tauba aya ta 80 istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ko dai ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara inji Allah ko da ka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ دَلِيلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ saboda sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzon Allah wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin kuma Allah bai shiryar da aikin mutane fasikai manzon Allah yake mata na Umar kaga zabi aka bani ba a ce kar kai ba ai ko Allah bai ce ma annabi kar ka musu sallah ba Allah ya gaya mar ne ko dai ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara saboda kan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma abdullahi bin ubay sallah fa salla alaihi ana gama sallah sai ga aya ta sako ta 84 ta suratul tauba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum ma ka abadan karka sake sallah ga wani daga cikin munafikai da ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kuma karka tsaya ma a kabarin sa innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah da manzonsa wa ma tuhum fasikun kuma sun mutu suna fasikai kaga Allah ya tabbatar da abin da sayyidina Umar ya faɗa ke akwai hadisin da ke sahih bukhari gurare da yawa yana sahih muslim da muwatta na al-imam malik hadisin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace shi rayuwar manzon Allah haka take ma khayyara rasulullahi baina amrayn ba za a taba ba mu annabi zabi tsakanin abu biyu ba illa akada aitharuhuma face manzo ya dauki mafi sauki idan aka bashi zabi sai annabi ya dauki mafi sauki malam yakun isman in dai ba zabin da aka bashi akwai laifi a ciki ba fa in kana isman kana ab'ada an-nas min idan laifi ne to manzo ya fi kowa gudun laifi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa gudun sabon Allah amma idan da za a bashi zabi tsakanin abu biyu to manzo yana daukan mafi sauki saboda haka tunda Allah bai hana shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam mafi sauki shine yayi kokarin ceto ga abdullahi bin ubay shi kuma sayyidina umar fa zaka dauka kamar abin da ya aikata yayi laifi wannan yana cikin manaqif na sayyidina umar don haka yasa malaman hadisi masala hadisi sukan yi magana game da sayyidina Umar bin al-Khattab misali kamar al-Imam Suyuti yana da littafi da ake kira Tarikhul Khulafa mujallad guda ɗaya ne Tarikhul Khulafa a shafin 114 yayi tarihi ne game da halikofi ya fara tun daga sayyidina Abubakar zuwa sayyidina Umar har dai aka kai ga zamanin Banu Umayya da sauransu to inda yake magana game da tarihin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya kirga hadisai da yawa game da faladan sayyidina Umar ya ware babi guda yake faslun fi muwafaqati Umar radiyallahu anhu babi da ke magana game da inda sayyidina Umar ya dace da umarnin Allah yayi muwafaqa da hukuncin Allah sai ya kawo hadisai sun kai guda 20 wanda hadisan dama sun fi haka hadisan sun fi guda 20 amma al-Imam Suyuti ya kawo guda 20 inda sayyiduna Umar zai dau mataki sai Allah ya saukar da aya ya tabbatar zai dau mataki ayar bata sauko ba sai kuma Allah ya saukar da aya ga manzo ya tabbatar da abin da sayyiduna Umar wannan yana daga dalilin da yasa ake kiransa al-Faruq ya samu wannan inkiya mai raba ƙarya da gaskiya sayyiduna Umar idan ya dau mataki to Allah kan saukar da wannan ya saukar da aya yana mai tabbatar da abin da sayyiduna Umar yi wannan akwai misalai da yawa al-Imam Suyuti ya kirga guda 20 wanda yana daga cikin dalilai da suka sa aka samu hadisin Uqbah bin Amir wanda yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kana ba'di nabiyyun la kana Umar ibn al-Khattab da bayan na tafi za a samu annabin Allah to da sayyiduna Umar ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai a ce bayan na tafi za a samu wani annabi wanda Allah zai aiko annabi yace to da Umar ne yana silsilatu sahiha hadisin 327 sahihu jami'i saghir hadisin 5284 babu shakka sayyiduna Umar yana da hadisai da dama wadanda suke tabbatar da ya samu yarda na Allah subhanahu wa ta'ala tun zamanin manzo yana da rai sai da Umar zai dau mataki Allah ya kawo aya ya yarda da abin da sai da Umar ya aikata in ka duba Fathul Bari yana kitabu Fada'il Sahaba babu manaqib Umar ibn al-Khattab sai da al-Imam al-Bukhari yayi babi game da falalan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin Jami'u Sahih akwai babi na falalan sahabbai sai ya ware babi game da manaqib na sayyidina Umar yana mujallal na 7 shafi na 51 Fathul Bari Ibn Hajar yace tana yiwuwa kace me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da akwai annabin da zai zo bayana da sayyiduna Abubakar ne me yasa manzo bai faɗa haka ba sai yace da dai akwai annabin da zai zo bayana lakana Umar ibn al-Khattab da ya kasance Umar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ابن حجر يقول والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي من الموافقات سبب ان كثار صحابان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر عمر عثمان سيدنا علي الله يكرمه مسو يرضى ابن حجر يقول باب وندا يسامو داچيوا da hukuncin Allah cikin matsayin da ya dauka kamar سيدنا عمر zai dau mataki kuma Allah sai sauka da aya ce haka ne التي نزل القرآن مطابقا لها بايما النبي يا رسول لوك تنسينا عمر يكي داري هر يكي جسام ملكي إذا سيدنا عمر يدو متاكي سيأسام متاكي يا داكي دا عمر من الله سيأسام متاكي يا داكي دا عمر من الله شيسا لوك تنسينا عمر يا رسول الإمام البخاري دا مسلم سنكاو حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يكي an wanke gawar sayyiduna Umar mutane na shigowa suna bankwana sai ga sayyiduna Ali yace na taho ina cikin mutanen da ke tare da jama'a da ke wa gawar sayyiduna Umar bankwana yace sai naji mutun ya daba kafada na da na juya sai naga sayyiduna Ali bin Abi Talib sayyiduna Ali yace wanda ya saura a duniya da nake fatan in yi aiki irin nashi ya tafi inda sayyiduna Ali bin Abi Talib idan akwai ragowar wanda nake fatan in haɗu da Allah da irin aikinsa to shine Umar yace ina maka fatan Allah ya haɗa ka da sahabbanka wato yana daga cikin kalmomin sayyidina Umar wato yayi sayyidina Ali yayi ma wato sayyidina Umar bin Khattab kamar irin kalmomi na Yahuda kuma bankwana da jinjinawa game da samun yardan Allah subhanahu wataala to wannan hadisi da muka karanta yana mana ishara da cewar ana iya yi wa mutum likafani da riga guda kaga bayan Ibn Hajar ya kawo hadisin da yake magana game da kafanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kafanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mayafi guda uku ne, to sai ya kawo hadisin Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bayan ya rasu, yaronsa ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka bada rigarka in yi wa mahaifina likafani da shi. Na'am, akwai kuma riwaya da aka samu daga Jabir, akwai riwaya da aka samu ta biyu. Ita wannan riwaya ba irin wacce ta zo cikin wato Bulughul Maram ba, kaga wannan hadisin Abdullah bin Umar ne. Akwai hadisin Jabir bin Abdullah, hadisin Jabir yana sahihul Bukhari, yana sahihul Muslim, shi ma yana sahihul Bukhari kitabu janaiz babul kafani fil qamis, yana sahihul Muslim kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim. A labarin Jabir yace ata annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay ba'da ma dufina, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin Abdullah bin Ubay kamar yanda ya masa alƙawari akan cewa zai taho yayi magawansa sallah. Yana tahowa sai tarar da an riga an binne shi, fa akharajahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da gawa, wa nafaka fihi min rikihi, ya masa tofi, ya masa addu'a, ya masa tofi da yawunsa, wa albasahu kamisahu, ya ɗauko rigar kamar yanda ya alƙawari ya saka mishi. Kaga sai zama hadisin ya bambanta da hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cikin Bulughul Maram. Ibn Hajar ya ce zahiri babu saɓani tsakanin waɗannan hadisai, illa dai abinda yake nunawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawari zai bashi, kamar yanda hadisin ya zo cikin lafazin da ya zo a Bulughul Maram, ya ce fa'a atahu iyahu, annabi ya bashi rigan. To sai kuma ga hadisin Jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan ya tarar da su riga sun binne wato gawar Abdullah bin Ubay, manzon Allah ya ciro shi, ya masa addu'a, ya tofa mar, sannan ya saka masa rigan. Wannan bai ban wato ba sabani bane tsakanin lafazin Abdullah bin Umar da kuma lafazin Jabir, illa dai abinda ya tabbata shine annabi ya masa alƙawari zai ba shi riga. Yaushe aka ba da riga? Bayan an riga an binne shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro shi, ya masa addu'a, sannan kuma ya saka masa wannan riga. Hadisin babu sabani akai. To anan hadisin yana karantar da mu dai lallai babu laifi don an yau mutum likafani da riga daya, babu laifi. Bare ma akwai wani hadisi da yake Sunanun Nasa'i kitabul janayiz as-salatu ala shuhada, hadisin Shaddad bin al-Hadi, hadisin Shaddad bin al-Hadi yace anna rajulan min al-a'rabi, akwai wani mutum yazo Madina, ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin larabawan kauye yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, ya musulunta, wattaba'ahu, ya rika bin annabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, sai ya ce ma annabi, uhajiru ma'aka, zan yi hijira in bar garin mu in dawo in zauna tare da kai ya rasulullah. Manzo Allah ya ce madalla, saboda haka lokacin da mutumin ya hijira ya zo, fa awsa bihi annabiyyu ba'da ashabihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga wasu sahabbai akan su rika kulawa da shi. Falamma kanat ghazwatun, an tafi wani yaki ganiman nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan, ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima da fursunoni da yawa. Fa qasama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabon wannan ganima, wa qasama lahu, fa'a'ata ashabahu ma qasama lahu, tunda an yi rabo an ba ma kowa, shi baya gurin, wa kana yar'a dhahrahum, shi dama idan ana tafiya to shi ke kulawa da baya dan ko kayan wani zai fadi sai ya dauka, saboda haka baya gurin da aka raba ganiman. Falamma ja'a, lokacin da ya iso, dafa'u ilayhi, sai su wato sauran sahabbai suka mika mar nashi rabo na ganima da aka samu. Fa qala, sai ce ma hadha, eh wannan, kalu suka ce qismun qasamahu lak annabi, ai wannan naka rabo ne da annabi ya ware maka bayan an yi rabon ganima. Fa akazahu, don haka sai karbi wannan ganima. Fa ja'a bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yazo da shi wajen annabi, yazo ya tarza annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, lokacin da ya zo ga annabi sai ya ce mahaza menene wannan ya rasulullah na taho yan uwana sahabbai sun mika ne sun ce kai ne ka bayar a bani kawai sai annabi ya ce kasamtuhu laka wannan rabo ne da na ware maka na rabon ganima da aka yi kawai sai ya ce ma ala haza tabatuka ni ba a kan wannan na bar garinmu na bi ka ba in ji wannan sahabi ni ban bar garinmu na yi hijira na zo na musulunta saboda in samu wannan ganima ba ba a kan haka ba walakin ni tabatuka na bi ka ne ya rasulallah ala an urma ila hahuna abin da ta nake jin ka duk yaki da za a tafi in je ina fata ne a harbe ne a nan wa ashara ila halqihi sai ya nuna makogwaronsa ya ce fata na addu'a na buri na idan muna tafiya yaki din nan in yi dace wani ya harbe ni da kifiya a tsakiyar makogwarona fa amutu sai in mutu fa adkhul aljanna in shiga aljanna wannan ita ce fata na amma ba wai a yi rabon ganima a bani ba fakali sai manzon Allah ya ce in tasduqi Allah yasduquka in gaskiya kama Allah to Allah zai gaskanta ka in dai gaskiya kai ma Allah to Allah ku zai gaskanta ka domin Allah bai kunyata bawa falabisu kalilan bayan wani lokaci dan kadan kuma nahabu fi qitalil adu suka sake zabura ga yaki kuma da abokan gaba to wannan karo bayan an gama yaki fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an dauko wannan mutumi an zo da shi ga manzo yahuma laqad asabahu sahmun haythu ashara gashi biya a tsakiyar makogoransa kuma ya mutu an dauko gawan aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi wa annabi lokacin da annabi ya kalle shi shi kansa manzon Allah yayin sha'awar wato imanin wannan sahabi saboda annabi yana tambaya a huwa shin ko shi din ne manzon Allah yake tambaya shin wannan shi din ne kalu na amsabi suka ce shine ya rasulullah kalu sai annabi ya ce sadaqallahu fa sadaqahu yayi wa Allah gaskiya don haka Allah ya gaskanta shi duk mutumin da ya ma Allah gaskiya to kare ya ji tsoro komai dadewa Allah zai gaskanta abin da ya tabbatar ma zuciyarsa thumma kafanahu annabi fi jubbatin nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko alkabbansa ya lullube wannan sahabi da kansa thumma qaddamahu fa salla alaihi ya gabatar da shi ya mai sallah fa kana fi ma haramin salatihi cikin addu'ar da yayi masa yace allahumma hadha abduka ya allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilika ya fito ne saboda hijira cikin hanyar wato yada addininka fa kutila shahidan an kashe shi yayi mutuwar shahada manzon Allah yace ana shahidun ala dalika ni mai shaida ne akan cewa wannan mutum yayi mutuwar shahada dan ba kowaye zai mutu a yaki ake yayi shahada ba kowaye ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shaidarsa akan wannan sahabi da cewa yayi shahada hadisin yana sahihu sunan an-nasa'i hadisin 2845 da sahihu at-targhib hadisin 2336 da sahihu siratul nabawiyya hadisin 1554 wannan ya tabbata babu shakka game da babu laifi don an yi likafani ga mutum da riga guda kaga shi wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam likafaninsa kawai ya lullube shi da shi aka yi mai jana'iza don haka ba laifi don mutum an masa likafani da riga daya bai saba ma sunnar manzon Allah ba al-imam al-hakim littafin al-mustadrak yana daga cikin waɗanda suka kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda cewa an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da mayafi uku al-imam al-hakim yace inna haka watarati al-akhbar ba Aisha bace ta bada labarin haka don haka matakin farko na likafani shine irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu labarai daga sahabbai labarai da yawa yace an samu daga sayyiduna Ali ibn Abi Talib ya tabbatar da likafani uku aka yi wa annabi Abdullah ibn Abbas shi ma ya tabbatar da haka Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Mughaffal ga kuma Aisha duk sun tabbatar da fi takfinin nabi fi salatati aswad wato likafani da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mayafi ne guda uku don haka wannan shine mataki na farko na biyu shine ayyuka mutum likafani da riga amma dai babu rawani a ciki babu rawani, saboda likafanin da aka yi ma Abdullahi bin Ubay babu rawani, riga ce kawai. Likafanin da aka yi ma wannan sahabi wanda labarin sa ya zo cikin hadisin Shaddad bin al-Hadi, shi ma riga ne kawai, babu likafani. To amma don an sa riga ne kawai, babu rawani kai, don an sa rawanin ba laifi bane, kamar yadda yake mazhabar Malikiya da mazhabar al-Imam Abu Hanifa, ba laifi bane. Me yasa malamai suka ce babu laifi? Saboda an samu labarin Abdullahi bin Umar yayi, Abdullahi bin Umar kuma sahabi ne, Abdullahi bin Umar sahabi ne, cewa a yi wa mamaci likafari, a yi mai rawani, a sake wato ainihin rawanin ta fuskan shi maimakon ta bayan shi. Wannan ya zo cikin labarin Abdullahi bin Umar, don haka don an yi ba laifi ba ne, amma ba shi ya kamata ba. Mafi dacewa shi ne likafani irin na manzon Allah. To wannan duk bayani ne game da likafanin namiji. Ita mace fa, ita mace babu laifi don likafaninta ya kai biyar, babu laifi. Akasarin malaman sunna sun tabbatar da haka, domin akwai hadisi da ya yi bayani game da wato likafanin da aka yi ma Zainab da Ummu Kulsum, ‘ya’yan annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Zainab ya gabata, wanda Ummu Atiyya ta ba da labari, tunda suna cikin waɗanda suka waita gawanta. A labarin Ummu Atiyya tana cewa, wa kaffannaha, mun yi ma Zainab likafani fi khamsati aswabin, da sutura guda biyar, khammarnaha kama nukhammiru al-hayya, kuma mun yi mata kallabi, wato an ɗaura kanta kamar da ake wa mace mai rai, a yi mata lullubi, a sa mata khimar, an sa mata khimar kamar da ake sama mai rai khimar. Saboda haka mace babu laifi don an yi mata likafani da tufafi guda biyar, a samu siket shi ne al-izar, a samu addir'u shi ne riga, a samu al-khimar. Al-khimar, kalma ta al-khimar tana nufin abin da ya rufe kai, ya rufe kunnuwa zuwa ga wuya, shi ne al-khimar. Hijab yana nufin mayafi da mace za ta rufe jikinta da shi, amma al-khimar ma'anarsa shi ne abin da ya rufe kan mace. Saboda haka idan aka ce an yi ma Zainab al-khimar, yaya al-khimar yake? Ummu Atiyya ta ce khammarna haka ma nukhammiru al-hayya. Saboda haka yanda ka san al-khimar yake, haka ya kamata a samu a saka wa mace, bayan an sa mata riga, an ɗaura mata skirt, sannan kuma a kawo al-khimar a saka mata, sannan a kawo milhafa shi ne mayafi a naɗe ta da shi. Wannan shi ne yanda ya tabbata ainihin sifar da aka yi ma Zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam likafani. Kuma Ibnu Hajar cikin Fathul Bari yace wa hadhihi ziyada sahihatu al-isnad, wannan hadisin na Ummu Atiyya kari da aka samu game da yanda ta siffanta likafanin da aka yi ma Zainab, shi ma isnadinsa ya inganta. Akwai malaman da suke cewa ba tiket ya kamata a sama ainihin mamaci irin wanda muke yi ba. Al-khirqa, kamar Al-Hasan al-Basri yanda ya siffanta, yace al-khirqatul khamisa yushaddu biha al-fakhidhan wal-warikan, yana kamar kunzugu da ake wa gawar namiji, ita ma mace ya kamata a yi mata wannan kunzugun. Don haka sai aka kira shi da suna al-izar, maimakon a ce masa addir, wanda shi ma yana daga nau'in addurajo, shine nau'in kunzugu da ake wa gawar namiji, a kawo tsumma wanda za a nade al'auransa, saboda kare ko da wato al'auran ko da najasa za ta fito a ciki. In ka duba Nailul Awdha a mujallal hudu shafi na 49 za ka ga bayani a kai. To game da yaro fa, duk wani yaro karami, al-Imamu Ahmad ya ce yaron da bai kai balaga ba, ya kafanu sabiyu fi khirqa, a samo tsumma a nade shi kawai a binne, ba sharadi ba ne sai an maili kafani. Wannan yana cikin al-Mughni mujallal na biyu shafi na 331. Amma abin da ya fi dacewa shine shi kansa yaro a yi masa likafani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ko da bari akai, ya kamata likafanin da za a yi a tsaga mayafi guda uku, a sa yaro na a nade shi kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu ji hadisi na gaba. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربه حديث لك عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي البسوا من ثيابكم البياض ku saka farare daga tufafinku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rika saka farare, farare wato farin launi daga tufafinku. Fa innaha min khairi thiyabikum, saboda farin launi yana daga cikin mafi alkhairin tufafin da za ku sa. Wa kaffinu fiha mawtakum, kuma ku rika lilin likafani da farin launi ga mamatanku. Wannan hadisin na Abdullah bin Abbas yace rawahu al-khamsa, malaman hadisi biyar suka ruwaito, illa an-nasa'i, haka ne ko? Ibn Hajar yace in banda al-Imam an-Nasa'i, innan Ibn Hajar yayi kuskure, Allah madaukake ya masa rahama, bal al-Imam an-Nasa'i shi ma ya ruwaito hadisin cewa illa din ba shi da ma'ana, saboda yana cikin as-Sunan al-Kubra, yana kitabul Jum'a, babu khairu thiyabikum al-bidu. Yanda lafazin al-Imam an-Nasa'i yazo, an Ibn Abbas qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-biba, limakan al-bayaba, wa kaffinu fiha mawtakum, ku rika saka launin fari daga tufafinku, kuma ku yi wa matattunku likafani da launin fari. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa min khairi akhalikum al-ismidu, yana daga mafi alkhairin kwalli da za ku rika amfani da shi, ku yi amfani da kwallin al-ismid. Manzon Allah ya ce yana daga cikin nau'in kwalli, wato tozali mafi alkhair, al-ismid, innahu yajidu al-basara, al-ismid yana goge ganin mutum, wa yunbitu sha'ra, kuma yana tsirar da gashi ga mutum. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 665. Don haka al-Imam an-Nasa'i shi ma ya ruwaito hadisi, wa sahhahahu at-Tirmidhi, yace al-Imam at-Tirmidhi ya inganta wannan hadisi, wato a Sunan at-Tirmidhi kitabul janaiz, babu ma yustahabbu min al-akfan. الإمام أحمد يارويتو، الإمام الترمذي يارويتو، الإمام أبو داود يارويتو، كتاب اللباس باب في البياض، الإمام ابن ماجه يارويتو، ينا كتاب الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، كاد مساند يركي كمرد يبقى رواه الخمسة. حديث ينا صحيح الجامع الصغير، حديث نجبو دقريب دا 30 شدة، ينا أحكام الجنائز شاف 80 دقيقة. Akwai lafazin da ya zo daga Abdullah bin Abbas, ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alaikum bil bayadhi min as-siyabi, ku rika riko da launin fari na tufafi, liyalbasa ahyaukum, lallai masu rai daga cikinku su rika sawa, wa kaffinu fiha mawtakum, kuma lallai ne ku rika yin likafani ga mamatanku da launin fari. Fa innaha min khairi thiyabikum, saboda launin fari yana daga cikin mafi alkhairin tufafinku. Shi ma wannan lafazin yana sahih Sunan Nasa'i, hadisi na 2323. Akwai lafazin da yazo cikin sahih Sunan Ibn Majah, hadisi na 2472. Abdullah ibn Abbas yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu thiyabikum al-bayad, mafi alkhairin tufafinku shine farin launi. Fakaffinu fiha mawtakum, don haka ku rika yin likafani ga mamatanku da launin fari. Walbasuha, kuma ku rika sa kaya masu launin fari, ba shi kadai bane. Akwai hadisi Samura bin Jundub, shi ma sahabi ne, hadisinsa yana al-Musnad al-Imam Ahmad da kuma Sunan Nasa'i da Sunan Ibn Majah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, alaykum bihadhihi al-bayad falyalbasha ahyaukum, lallai ne masu rai daga cikinku su rika sa kaya masu launin fari. Wa kaffinu fiha mawtakum, kuma ku rika yi wa mamatanku likafani da launin fari. Fa innaha min khairi thiyabikum, shi ma hadisin Samura ya inganta, yana sahihu Sunan Nasa'i, hadisi 2323. Wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ilbasu bayaba, ku rika sa launin fari. Fa innaha aqwahu wa aqyam, sai annabi ya bayyana hikima, yace saboda launin fari ya fi tsafta, kuma gaskiya ne, dan in kana da kazanta nan da nan launin fari zai nuna. Saboda haka in mutum ya saba sa launin fari, to kamar yana ma kansa ne garkuwa daga hali na kazanta, dan dole ya zama yana kulawa ta wajen zamansa, ta wajen mu'amalarsa, dan launin fari in baka kula ba, nan da nan sai ka samu datti. Saboda haka yasa manzon Allah ya ce, abinda ya sa na ce ku riƙi launin fari, saboda ya fi tsafta, wa atyab, kuma ya fi kyau. Wa kaffinu fiha mawtakum, hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 2026. Kaga hadisin Abdullah ibn Abbas, hadisin Samura, sannan akwai hadisin Anas ibn Malik, alaikum bi thiyabil bayad, falyalbatha ahya'ukum wa kaffinu fiha mawtakum. Shi ma hadithin Anas yana sahihul Jami' Saghir hadithi na 2615. Kaga kenan idan ma musulmi yana da launin da ya kamata ya rike a matsayin tambari, wani launi ne ya kamata ya zama launin fari. Idan ma akwai launin da musulmi zai rike ya zama kamar shi ne ainihin tambarinka na musulunci, to launin fari ne, saboda ya samu umarni daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba mamata ba, manzo Allah ya ce falyal basa ahya'ukum, lalle rayayyunku su duka sa launin fari. Sannan ya ce wa katinu fiha mawtakum. To amma zaka ce shin sa launin fari wajibi ne tunda Annabi ya yi umarni da shi? La, me yasa ba a ce wajibi ba? Saboda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba launin fari kadai yake sawa ba. Inda a ce launin farin kadai manzon Allah ya rike, sai aka samu wannan umarni, sai a ce a to lalle abin ya zama dole. Mu karanta hadisi na gaba. Wa an Jabir radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Jabir, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce idza kafana ahadukum akahu, idan dayan ku zai madan uwansa li kafani, fal yuhsin kafanahu, sai ya kyautata li kafani. Idan ɗayan ku zai yi ma ɗan uwansa likafani, to ya kyautata likafaninsa. To kaga tunda an samu wannan umarni, ai ya kamata kenan a yi likafani mai kyau, ko a yi likafani mai kyau idan ɗan uwa ya rasu, tun daga umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani irin likafani ya kamata a ce yana da kyau? Domin hadisin yake rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito, yana kitabul janaiz babun fi tahsin kafanil mayyit, hadisin 943, kuma yana sunan Abi Dawud kitabul janaiz babun kil kafani, yana sunan An-Nasa'i kitabul janaiz al-amru bi tahsin al-kafan. Al-Imam An-Nawawi yace umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan a kyautata likafanin dan uwa ba wai a saya mar likafani mai tsada ake nufi ba. As-sarafu fihi wa al-mughalat wa la nafasat, ba wai za a nemi kaya mai tsada shine za a yi wa mamaci likafani da shi, bala abinda ake nufi da a kyautata likafanin nazafatuhu naqa'uhu kasafatuhu. Al-Imam An-Nawawi yake abinda Annabi yake nufi da a kyautata likafani ya zama likafani yana da tsafta, likafanin yana da kyawu, sannan likafanin yana da kauri, wa saturuhu, sannan likafanin ya zama ya suturta mamaci, wa tawassutuhu, sannan wajen kuɗi fa likafani ya zama tsakatsaki, ba mai tsada ba, ba kuma mai araha ba. Amma dai abinda ake so shine ya zama yana da kauri, yana da tsafta, yana da fadi. Wannan shine kyautata likafani ga mamaci, ba kayan da zai zama alfahari gare shi ba. To idan mun ci gaba, lokaci zai kore mana, sannan kuma na so mu kai hadisai guda hudu karshen bayani game da likafani. Lakin abinda muka yi bayani, Allah ya sa albarka ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.